Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan safiyar akan mitoci 25 49 da 60 a jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad da Laldaniya a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkamu da wannan lokaci Baba Yakubu Makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku da wannan safiya to bayan labarai za ku ji shirin nan na abar ya huce amma duk sai kun sha labaran duniya
to jama'a assalamu alaikum wasu an bindiga da ake zargin Boko Haram ne Jama'a assalamu alaikum. Wasu ɗan bindiga da ake zargin ƴan Boko Haram ne sun harbe mutane 15 har lahira kana suka yi garkuwa da wasu 8 a wani ƙauye dake arewacin ƙasar Kamaru. Jami'ai sun ce ƴan bindigar sun yi ta buɗe wuta ne akan ƙauyen Gakara da bindigogi masu sarrafa kansu da tsakar daren Alhamis zuwa wayewar garin jiya Juma'a. Sannan suka kone gidaje sama da 30. Shi dai ƙauyen na Gakara yana wajen garin Kolofata ne wanda ya sha fama da hararin ƴan ƙungiyar Boko Haram yana kuma da iyaka da Najeriya. Jami'an cikin gida a ƙasar ta Kamaru sun ce mutane da dama sun tsere daga ƙauyen inda suka nemi mafaka a sansanin ƴan gudun hijira dake Kolofata wanda ke dauke da dubban mutane da suka tsere warkicin Boko Haram. A cikin ƴan shekarun da suka gabata ƙungiyar ta Boko Haram ta sha kai hare-hare a Kamaru da Jamhuriyar Niger da Chadi, lamarin da ya kai ga ƙasashen suka kafa wata rundunar tsaro mai haɗakar dakaru 8,700 domin tunkarar ƙungiyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu tare da ayyana guguwar Harvey nan da ta da wato ta dinfari jihar Texas a matsayin bala'i yayin da idan guguwar ya fara kutsa kai a gabar tekun jihar a daren jiya Juma'a inda karfin guguwar ya shiga rukuni ko kuma aji na hudu hukumar da ke sa ido kan bala'in guguwa Amurka ta bayyana cewa guguwar na tafiya kilomita 250 cikin sa'a guda sannan tana daga igiyar ruwa da tsayin ta kai taku 13 tare da ayyana lamarin a matsayin mai barazana ga rayuwa. Gwamnan jihar Texas Greg Abbott ya ce guguwar za ta kasance wata mummunan bala'i inda ya kuma gargadi al'ummar yankin da su zauna cikin shirin fuskantar ambaliyar ruwa wanda mai yiwa ba taba ganin irin ta ba. Ita dai wannan guguwar za ta gangaro ne daga yankin birnin Corpus Christi dake jihar ta Texas. Inda aka yi hasashen za ta yi tafiya da fadin kilomita 600 tare da ratsawa ta gabar tekun Texas din cikin dare. To tun gabanin saukar wannan makocin guguwa tattalin arzikin Amurka ya fara shafuwa inda farashin man fetur da na iskar gas suka tashi. Sannan guguwar ta jefa fargaba a zakatan mutane da dama kan adadin gidajen da guguwar za ta iya shafa. Waɗanda aka yi kiyasin kuɗinsu ya kai dala biliyan 40. Shi da yankin na gabar tekun Mexico na dauke ne da kusan kashi 1 cikin 5 na arzikin man fetur din Amurka sannan kusan rabin matattun man kasar a nan suke. Sanadiyar wannan guguwa za a iya samun cikas wajen aikin fitar da mai da aikin jigilar sauran dangoginsa tare da samun barna akan kayayyakin tace man. Tuni dai kamfanoni masu haƙar mai suka kwashe ma'aikatansu da ke aikin tono mai wato aikin tonon mai a wannan yankin teku. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin gudanarwa na jam'iyyar Republican a nan Amurka ya yi Allah wadai da kungiyoyin da ke fafutukar ganin MPP ta fara ranfata ba tare da ya ambaci kalaman da shugaba Donald Trump ya yi ba, dangane da rikicin da ya faru a farkon watan nan a Charlottesville da ke jihar Virginia. Yayin wani taro da ya yi a Nashville da ke jihar Tennessee, kwamitin ya amince da wasu matakai a jiya Juma'a. Ciki hada wanda ya ambaci cewa kungiyar KKK da ta masu neman a fifita fararen fata kungiyoyi ne masu mugunta da ba za su yi tasiri a nan Amurka ba. Sai dai matakan da kwamitin ya dauka bai ambaci komai dangane da Trump ya tunkari rikicin da ya faru a Charlottesville ba, inda wani mai tsananin kishin farar fata ya kutsa da motarsa cikin wasu masu adawa da su har ya kashe mutum guda. Shugaba Trump ya sha suka daga bangaren ƴan jam'iyyar Republican da na ƴan Democrat saboda kin ambatar sunayen kungiyoyin da ya yi tunan take waɗanda su aka ɗora wa alakin shirya wannan gangami. Sai dai daga baya shugaban na Amurka ya fito ya cicciki kungiyoyin inda ya kwatanta manufofinsu a matsayin na mugunta. ‘Yan sanda a arewacin India sun ce akalla mutane 28 suka mutu sannan wasu 250 suka jikkata yayin wata zanga-zanga da ta barke bayan da wata kotu ta samu wani fitaccen malami na guru da laifin yi wa wasu mai biyansa wato su biyu fyaɗe. Dabin dubatar magoya bayan gurin wanda ake kiransa Dr. Gurmit Ram Rahim Singh Jin Insan su ne suka yi wato da fifi a kusa da kotun wacce aka yi mata shinge a birnin Panchkula. Daga baya ne kuma kotun ta yanke hukuncin samunsa da laifi lamarin da ya haifar da barkewar zanga-zangar. Rahotanni sun ce an gama biyan nasa suna cinna wuta a gine-ginen gwamnati tare da kaiwa 'yan jarida da 'yan sanda hare-hare. 'Yan sanda dai sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye da bututun fetsa ruwa wajen tarwatsa masu zanga-zangar, inda daga baya suka yi ta harbi a iska a matsayin gargaɗi yayin da suka ga al'amarin zai kubce musu. Wani babban jami'in 'yan sanda mai suna B.S. Sandu ya ce an kama magoya bayan mutumin sama da 1,000.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na abar ya huce.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce
wanda masu iya magana ke cewa shike kawo da rabon wani.
What? Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Yau muna tare da Mamar Kase.
Eh, Mamar Kase
da kuma Usmanu Kabara.
Haka
kamar yadda aka saba.
Gashi nan mun hadara a ciki kenan.
Haka ne. To a da fata an tashi lafiya.
Muna muku fata alheri kan.
Haka ne. Ga dimbin gaisuwar sashin Hausa na muryar Amurka musamman wannan fili na Abuja Huce zuwa ga ƴan majalisa a Facebook kenan Jibrin Umaru tare da Aisha Sani Abdu sai Ja'far Hudu Ahmad sai Usman Abdullahi da Abba Sidi sai gaisuwar Saddam Abdul Kakumi sai Zaruddin dan Kana wanda da Usman Yusuf haka kuma muna gaida Nura Ma'azu tare da Luqman Ibrahim sai Habu Muhammad da Yahaya Shehu sai gaisuwar Kabir Muhammad Marabis tare da Yusuf Muhammad sai Muhammad Ahmad sai kuma M Lawal Baban Amir tare da Muhammad Awal Mai Faci tare da Adam TRK Shaibu da fata na faɗi sunan ka daidai wata kila ko yana da funturaki ne sai kuma Ibrahim Umar Sarki da Al-Amin B Garba sai Yusuf Mai Jama'a tare da Umar Adam Bala Yaro sai dai Suwar Nasir Muhammad Salisu da Lawai Sanusi Sanusi tare da Abubakar Umar sai Abdullahi Aliyu Nanawa da fatan kuna lafiya dan bangaisuwa ga yan majalisa Idris Bello Ibrahim tare da Umar Sanda sai Sadiq Abdullahi da Amiru Ya'u sai Sale Audu tare da Otemolu Abosede da fatan na fada daidai sai Mustafa Mustafa tare da Dahiru Goya sai kuma gaisuwar Najib M Isyako tare da Bakura Muhammad Kori sai gaisuwar Ibrahim R Uthman Inta sai Jafar Ibrahim a karshe sai Ibrahima Abdul Karim Yari bore dukkan ku da fatan kuna nan lafiya
to Allah ya nufa sai kuma nan gaisuwar fatan alherin ta bari huce zuwa ga Ibrahim dan Oga Ilela sai Mustafa Yusuf Babangayi da kuma Ma'azu Oga sai Muda Musa Ukashatu Abdul Karim da Umar Usman Hassan sai kuma gaisuwar fatan alherin ta bari huce zuwa ga Surayya Rabiu Aliyu da Ibrahim Alaramma sai Alhatu Muktar da Abubakar Sadiq gaisuwar fatan alherin ta bari huce zuwa ga Muhammad Hassan Murtala sai kuma wato wannan ya tura shi sau biyu sai za mu tsallake shi kenan sai Sale Sale Ibrahim da kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga Hafizu Gumel Hafiz sai Muhammad Gadari na Gadari to sai kuma Silestone Mike Muzo gaisuwar fatan alheri zuwa ga Zulkiful Salim ga Lawal Yakubu Gatawa sai Zukuru to Alasan Afat sunan daidai ya haya sai Alasan Useni Alasan sai gaisuwar fata alheri zuwa ga Muhammad Inuwa da Abdullahi Haruna da Ibrahim Muhammad sai Khalifa Muhammad KHS sai kuma Husaini Taylor Angon Malam ko adogon malam Allah ya sa na faɗi sunan daidai sai bashar
adogon malam
oh to ina ga kila haka ne kila didin ta fita ne ba yawa sai kuma bashar mai daura da kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga Aisha Umar da Bashir Musa da Yusuf FKY Muhammad sai Aminu Sani da kuma gaisuwar fatan alheri na bari huce zuwa ga Yusuf Rufai sai Jamaluddin Muhammad da dan malam dan malam sai Adamu mai guna da kuma daga karshe zance Muhammad Hassan da Ibrahim Umar Uchako ko Kwachako ne Allah ya sa na faɗi
Usman yau takawa daga ne yau ka fito da shirin ka
yau naga amma kai ma kana dan gaji ai to wai wannan platanti yake
ai ba abin da bai gaurayawa
ni
ai ba abin da bai gaurayawa cikin wannan waka ne kace yare dai kake ji to ba za ka samu abin da yake faɗa ba
gaskiya wannan kan naji saboda kala kala
yarurukan da yawa
eh kwadayi
eh Usman a makon jeni cikin ba ka wani labarin da wani mai sauraro ya aiko mana
haka
ta Facebook wato labarin nan daga farko ni da na fara karanta labarin ban nace to wannan menene labari kuma a wannan sai daga sai da nazo karshe tukunna wato da na fahimci abin da ya faru wato da na kyalkyale da dariya saura ka danda na tantsire akan kujera wato masallaci ne aka je masallacin Juma'a aka je aka zauna sai irin aka zo da akwati irin fi sabilillahi inda akwai mai niyyar ba da sadaka kuma wanda yake da shi yawa shi wannan mai bari Abdulwahab Bello sunan mai sauraron da ya aiko mana da wannan labari kenan Abdulwahab Bello shi ya aiko da wannan labari yace wata rana ne na je masallacin Juma'a na zaune sai aka zo da akwatin fi sabilillahi to sai ya sa hannunsa aljihu sai ya ciro naira 10 sai ya saka a cikin akwati kana ji abin da nace naira 10 sai ya saka a cikin akwati to ya saka sai wani mutum da ke bayan sa sai ya taba shi sai irin ya dan taba shi din nan sai ya waiga ya ga ko menene mutum ne yake taba shi da mutumin da ya waiga sai mutum ya miƙo masa kuɗi naira 5,000 to bai ce masa kala ba shi kuma da ya karbi kuɗin sai kira mai abin nan mai akwati dama bai wuce shi ba sai ya saka a cikin akwatin nan ya saka a cikin wannan asusu na akwati aka gama lokacin ana hudu ba saboda haka dai shi wanda ya miƙo masa kuɗin nan bai ce mar kala ba shi ma bai ce kala ba shi dai
ana hudu ba a yi magana
shikenan shi dai ya karbi kuɗi dai ya saka a cikin akwati to bayan da aka gama hudu ba kana ji na sai mutum ne sai ya ƙara taba shi shine sai ya waiga sai ce sai mutum ne yake ce masa yace wallahi kudinka ne fa naga sun fado daga aljihunka shine na miƙo ma abin da yasa ban fada maka ba saboda an ce idan ana hudu ba ba a magana kamar ji abin da ya faru ko
ya yi sadaka dole to ai da ya riƙe Allah sarki
ya wato abin da ya faru shine ya yi sadaka ta niyya ta naira 10
sai ta 5,000 da ba niyya
ta 5,000 kuma ta dole
to yanzu ya layi kenan
to an riga an tafi da zai je buɗe akwati ne ya ci a ciro masa kuɗin sa
wai sai ya ta labarin da nazari ya ban kawai shi ma kuɗi ne za su faɗa rijiya sai wani mako za su faɗa rijiya za shi kalma ya bi su da su
wato kaga dai akwai wannan ya nuna cewa yana da kuɗi da yawa aljihunsa
amma naira 10 ya bawa
amma naira 10 dai ya cewa zai yi sadaka
zai ba mu Allah rance ba
shi akwai kuɗi naira 5,000 aljihunsa shi kuma bai san cewa da ya je ciro wancan ne wannan suka fado ba
shi kuma wancan ya dauka ya miƙa masa
shi kuma wancan maimakon ya dauka ya sa aljihunsa saboda fi sabilillah sai ya taba shi sai ya ce mallam ga kuɗinka ne ya fado saboda ya yi murna ya ga cewa ya yi sadaka da 10
Alhaji Iro ni ina ganin dai wannan da miƙa shi gani anya ba mu gudaji ai ya ga san da zai miƙa ne ce ya tabo shi ko ba zai magana
ai ai shi ya miƙa masa saboda nasa ne
Allah sarki
ya miƙa masa kuma ya masa bayani ai yace ana hudu ba lokaci
dan agaji yace ban kuɗi na ba 5,000 din nan ban yi niyya ba
wa zai ce yaushe ka sa 5,000 ma tukuna ya san cewa ka sa 5,000 ne ba da ya ga kawai da an sa kuɗi cikin ba yana kirga abin da kowa ya bada bane
kuma dan dunkula na ke dan zira
yawa yawanci akan dan makale sa hannu ne ma dan kada ga abin da aka sa
Allah ya karba
Allah ubangiji ya karba 5,000 duk da wannan naira 10 da yasa Allah ya karba
kai tiko ya biyo gartai
ma zararu za mu da sa'a sai makon gobe da Allah ubangiji ya nuna mana
Allah ya kai wale Ibrahim
yanzu a madadin
Usman Ahmad
Ibrahim Alfahmir ke cewa mu huta lafiya
idan ba ma san ba da wala nan ne
duka da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Sai kuma anjima za ku ji mu dauke da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya.